Oh God, mixed by Mickey Divine.
Purchase your tracks today.
It's Boy Sousa.
It's Mickey again, no.
Elsa, I will keep my soko saka zoka genta. Murianta na muzaki ndewe uchifanta. Elopa ze iya mutua akenta. I go buy events, babu ruwe ki de kenta. Baby babu ruwe sweye de ken kenta. Abogina eshe do dukina de sapta. Close chapter, faster, dumbanda rasta. I'm not your master, sister gina de data. Kizomo kapta, na ima parkiwe ni deke muha viara. Ayara ma agwe meka madike. Rayu ataka munda dine kawo idundeke. Yuma one in a million, adunia babu kamarike. Nache o mama zanyi auri tache mumpasedike. Sadaki ki million, deriye mata da sake. Ku akanki nebash nepa ya jirogo da kage. Mi a donke, nzaki so dumbaki da aske. Donki na da black, azuchi yeki yena da aske. Kina da hankali elsa kina da kyaun fuska in akan ki ne sai dai a kiran dan iska da yawa susu ne amma duk na musu fuska don da kika dai zan rayu ni a kowace fuska na jarraba bo da can live life without you you my way out elsa you my heart desire
kin ciki da sai da ke bakin ciki na ma ba sai da ke tunani na duk make ma farki ne yan mata ni da ke farin ciki da sai da ke bakin ciki na ma ba sai da ke tunani na duk make mo farki ne yan mata ni da ke
rayuwa na da ke haraba da ni da ke ana go see another one I want to be your only one no wanna be your damalio wanna be your daddy come close and hold me tight your mother in day my mind
bana cikin ranki ai buri na in samu gun zama a zuciyanki I've been praying every day just kawai in zami jinki ki gane in mata ba duniya in ha ba irinki baby ke babu ni in ba irinki na sake fada ai babu ni in ba irinki you my life I can't live without you you my mystery baby tango that I found you come close come make I tell you how much I love you birgima da dariya nake yi ne da ke sanye rabuwa da Aisha in har na samu ke you my queen idanu na bai gani wata sai ke you untacha ce ban ganki ba in mata da sake in ni ne rice na ran sai da Allah ke ce fa wake you my favorite dai ko ka dan gani ki bai ishe ni da ke ai za mu rayu ne Hassan Hussein in da ke ai sauran matan kawai sai dai su kalle ni za mu zauna tare ni da ke kamar tip da taya oh you mata baby ki a swese mi a no go tire in aka soyayye ki ne in mata ni a go fire a go get mun shi ɗan mata ai baki ba gidan haya eh baki ba gidan haya
it's gentle boy if you're like